Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 1 ga watan Mayu na shekarar 2019. Kasancewar yau ce ranar karrama ma'aikata a kasashen duniya da dama, to ko me ma'aikata ke cewa a jamhuriyar Nijar?
Damuwar ma'aikaci shine kowa tambaya kan shi yake in na yi ritaya me za ni zama, tunda biyar da ake bamu ma a cikin wata guda bata isan mu balantana ka je ritaya a ce sai wata uku zuwa wata uku za a baka biya. To in baka samu da abin da ka fara shi botan za a ganin ma watakila wanda ya zamna gona ya hika ka koma dan bara.
To Allah ya kyauta, muna tafa da ƙarin bayani. Haka zalika a Najeriya za ku ji yadda aka yi irin wannan bikin na bana a birnin Lagos da abin da ma'aikatan kwadago ke cewa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wane irin ƙalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum, musamman waɗanda ba sa samun albashi watanni da dama ko kuma albashin baya zuwa akan kari. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a shirye Amurka take ta kai dauki ta fuskar soji dan shawo kan tashin hankalin da ke aukuwa a Venezuela. Daukar matakin soji abu ne mai yiwuwa, abinda babban jami'i na diplomasiya Amurka ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Fox Business Network kenan. Ya ƙara da cewa idan wannan shine abinda ake bukata, to shine Amurka za ta yi. Amma Pompeo ya sake jaddada cewa Amurka za ta fi son a yi sauyin mulki cikin kwanciyar hankali a Venezuela daga shugaban kasar mai ra'ayin gurguzu Nicolas Maduro zuwa wanda ya ayyana kanshi a matsayin shugaban wucin gadi Juan Guaido. Shugaban Majalisar Dokoki, wanda Majalisar Dinkin Duniya da kuma kasashe 50 suka amince da shi a matsayin halattaccen shugaban wannan kasa ta yankin kudancin nahiyar Amurka. Alamar da Pompeo ya nuna cewa Amurka na iya tura sojojinta zuwa Venezuela ta janyo caccaka nan da nan daga Rasha, babbar mai goyon bayan Maduro. Attorney General ɗin Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau ɗinnan Laraba, bayan fitar da rahoto mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Ba zai gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican na tsawon akalla sa'o'i uku. Ba shakka ba zai fuskanci tambayoyi game da wani rahoton jaridar Washington Post na jiya Talata mai cewa Mueller ya tuntuɓe shi a Attorney General ɗin ta waya da kuma ta wasiƙa, inda ya buƙaci ba ya saki takaitaccen bayani da kwamitin bincike ya rubuta akan rahoton. Amma maimakon haka ba sai ya saki nasa takaitaccen bayani, wanda Mueller ke ganin bai kunshi muhimman batutuwa ba da yanayin da rahoton da kuma manufar rahoton na ƙarshe. Wata kotu a birnin London ta yanke wa Julian Assange, wanda ya kafa kungiyar kwalmatas bayanan sirri da ake kira WikiLeaks, hukuncin ɗaurin makonni 50 a kurkuku saboda saba ma ka'idar Bailey na shekaru 7 da suka gabata lokacin da ya nemi mafaka a ofishin jakadancin kasar Ecuador. Assange ya shiga ofishin jakadancin a shekarar 2012 don kauce ma shirin ta sakeyarsa zuwa Sweden don fuskantar zargin cin zarafin mata ta hanyar lalata. A ƙarshe dai ƙasar Sweden ta dakatar da binciken, amma Assange ya kasance a ofishin jakadancin saboda yana tsoron cewa idan ya fita Birtaniya za ta tsare shi kuma ta mayar da shi zuwa Amurka saboda zargin ya kwarmata bayanan sirri na gwamnatin Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce watanni shida bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a ranar 12 ga watan Satumba shekarar 2018, har yanzu babu wanda aka saki daga cikin waɗanda suke tsare a Sudan ta Kudu. Biyu daga cikin manyan masu sukar gwamnati, Agre Idri, membar ƙungiyar SPLMO, da Dong Samuel Lok, lauya mai kare haƙƙin bil'adama, sun ɓace ranar 23 zuwa 24 ga watan Janairu shekarar 2017 a Nairobi. Masana a Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Sudan ta Kudu sun bayyana cewa gwamnatin Sudan ta Kudu ta ƙaryata cewa ta san inda Idri da Lok suke. Ƙasar Pakistan ta ce wani ɗan ta'adda wanda ya ƙetare kan iyaka daga ƙasar Afghanistan ya kai hari ya kashe sojoji aƙalla uku baya ga wasu guda bakwai da ya ji wa raunuka. Sashen yaɗa labarai na sojin ya ce a lokacin sojojin na kafa wani shinge ne a gundumar Waziristan ta arewa da ke can wani lungu sai wasu 'yan ta'adda kimanin 60 zuwa 70 waɗanda suka fito daga ƙasar Afghanistan suka kai musu hari. Sojojin Pakistan sun fatattake su daga yankin na Alwara tare da karkashe da kuma raunata wasu daga cikin maharan. A baya ma 'yan bindiga sun kai hari kan wasu masu gine-gine, to amma rundunar sojin a yau ɗin nan Laraba ta sha alwashin cewa shirin Pakistan na gina katangar zai ci gaba duk kuwa da irin waɗannan ƙalubalen.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikata a Jamhuriyar Nijar sun bi sahun takwarorinsu na sassan duniya wajen bukukuwan karrama ranar ma'aikata ta duniya da aka yi yau 1 ga watan Mayu. Sai dai bikin na bana ya zo ne a wani lokaci da ma'aikata ke cikin mawuyacin halin rayuwa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Kamar kowace shekara a bana ma da fareti kungiyoyin kwadagon jamhuriyar Nijar suka yi bikin tunawa da ranar ma'aikata ta duniya wacce yake matsayin wani lokacin bitar halin da ma'aikatan kwadago ke ciki da nufin tayar da gwamnatoci daga barci. Sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta USAN Zaman Lahiya Muhammad ya yi min bayani a game da matsalolin da ke addabar ma'aikata a yau a Nijar.
Yau gudun damuwar ma'aikaci shi ne kowa tambayar kanshi yake in nayi ritaya me za ni zama. Tun da biyar da ake bamu ma a cikin wata guda bata isan mu balantana ka je ritaya a ce sai wata uku zuwa wata uku za a baka biya. To in baka samu da abin da ka fara shi ba tun za a ganin ma watakila wanda ya zauna gona ya hika ka koma dan bara. To abin da shi damuwar mu kenan, kuma akwai matakai da muka ci a dauka game da kiyon lafiyar ma'aikata da iyalansu. A samu wata wani asusu da aka yi wanda zai ba dama in yaron kabilar lahiya ko iyalin kabilar lahiya a samu tallafi wanda zai sa ma'aikaci ya samu saukin magungunan da za a sayi.
Kan kudaden fashion na ma'aikatar ritaya shin jinkiri ne ake wajen samun su ko kuwa ya ake ciki ne?
To mu lokacin da muka sa hannu cikin yarjejeniyar da muka yi gwamnati ya ce za a yi, amma daga baya sai ya komo yana ce mana kuɗi sun yawa kuma ba a iya wannan sai an duba zuwa shekaru na gaba.
Ya magana albashi shi ana samun albashin akan lokaci akan kari?
Albashi ana samun shi akan lokaci alhamdulillahi. Me abinda nake kwatanta maka albashi na yanzu ba ya isa ma'aikaci ma ko kwana 15 balantara wata. a dubi tsadar rayuwa ta kasar nan kwatamta a yi ma mutane abin da zai karin da ta kamata.
Ba idan wata matsalar mai nasaba da har hada takardun cancantar samun kudaden fansho, ma'aikata mata a jamhuriyar Nijar na da damuwa akan wani sabon al'amarin da ke hana musu samun ci gaba akan aiki. In ji madam Shaibu Hassana Musa.
Ba wajen aiki in ka diba mace saboda tana haihuwa da yawa sai ka gani ba a bata ci gabanci. Mu mata maza ba su yi mu ilimi ba, amma mu ba a doke mu komi ba, ba a ba mu ci gabanci, ba a yi mu diploma ba, amma in wajen a raba abinci ne sai a rabu da mu, a bar mu baya. Kuma na biyu, ka san in mace ta tahi an tare nan ma muna da matsala, sai a ce iyalinmu sai an je an yi wani bincike har ake ba su pension. Bai kamata ba, tanda wanda namiji yake ba da contribution haka mace take ba da, kamata yayi duk abin da za a wa namiji, mu ma mata a yi mana diploma egal, salary egal, kuma travel egal. Mai ma da zaman ba shi bane Nijar. Siyasa ta zo ta sha kullun mace, komi iliminki in baki cikin siyasa ba a baki shugabanci.
A bana ma'aikatan mun fetur sun kauracewa bikin ranar ma'aikata ta duniya da nufin nuna kin yarda da wasu canje-canjen da shugabannin kamfanin dillancin mai na Sony Deps suka aiwatar. A yammacin yau Laraba 1 ga watan Mayu ne shugabannin kungiyoyin kwadago ke gabatarwa gwamnatin Nijar takardar jerin bukatun da suke fatan a biya wa ma'aikata a gaggauce. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma. Najeriya ma ba a barta a baya ba wajen karrama wannan ranar ta ma'aikata. Bikin na yau dai na zuwa ne kasa da wata guda da gwamnatin Najeriya ta yi karin albashi ga ma'aikatan kasar. To ko me ma'aikatan ke cewa? Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da karin bayani daga Lagos.
Wasu ma'aikatan Najeriya kenan ke gangamin bikin ranar ma'aikata a daya daga cikin manyan titunan birnin Lagos, kamar dai sauran ma'aikata daga sassa daban-daban na duniya. Ma'aikata a Najeriya na fuskantar matsaloli da dama da suka hada da karancin albashi da rashin kulawa wajen aiki da kuma rashin makomar aikin baki daya. To ko menene ra'ayin wasu ma'aikata da ma 'yan Najeriya game da wannan rana?
Government is trying now. They know everything is going to be okay order. If the government can be able to put a control price.
Wannan malami yace dai ko shakka babu, muna farin ciki da wannan rana, kuma ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari na kayyade farashin kayan masarufi a kasuwanni maimakon karin albashi, domin hakan shine zai bayawa ma'aikata cin gajiyar irin kudaden da ake musu kare. Ita kuwa wannan ma'aikaciya cewa ta yi,
"Well, we can review all our activities from the past and then come together and think about different issues in our unions."
Muna wannan gangami domin bikin ranar ma'aikata kamar haka, domin karawa ma'aikata kwarin gwiwa da kuma kwato musu yancinsu. A bangare daya dai, ma'aikata da ke kamfanoni masu zaman kansu na ganin karin albashin zai haifar da rufe wasu kamfanonin masu zaman kansu ko kuma sallaman ma'aikata daga aiki, kamar da Comrade Musa Wishishi ya sheda mani.
A gaskiya wasu kamfanoni ba za su biya wannan albashin ba, wanda wannan abin da zai kawo zai samu za a samu wanda wasu za su bar ma za su kulle kamfani in da kace za su biya wannan kudin, saboda abin da ake samu da back yadda aiki yake, kamar a ce maka gefen Clarion Forwarding Agency, ka gani yanzu ba aikin da ake samu kamar da, saboda haka dai yafo ba da su su biya wannan kudin nan akan 2030 minimum wage. Wasu sai su rufe kamfani ko kuma dole ma'aikata su hakura da yadda ake da yadda suke samu, saboda aikin babu shi on ground.
Lokacin bikin ranar ma'aikatan na yau dai, ministan kwadagon a Najeriya Dr. Chris Ngigi ya umarci gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu su hanzarta fara biyan albashi na mafi karanci na 30,000 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da shi ba tare da bata wani lokaci ba. Taken bikin na bana dai shine shekaru 100 da gwagwarmayar neman yancin ma'aikata a duniya baki daya. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril daga Lagos. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin kalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum, musamman waɗanda ba sa samun albashi akan kari. Amma kafin mu bude layuka mu, ku shakata da wannan waƙar. Thank you.
Lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Alo, assalamu alaikum, Bello Sokoto ne.
Wa alaikum assalam, to Bello Sokoto, muna jinka.
To gaskiya dai alhamdulillah ma'aikata sun shiga wannan sabon watan mai ɗaya ga watan mai cikin alheri, don Allah sa shugaban ƙasa amince da ƙarin albashin 30,000. Kuma alhamdulillah muna wata alheri ga wannan albashi da shugaban ƙasa ya ƙara musu. Suna jina ko?
Eh, muna jinka.
To saboda haka mu kuma ƴan kasuwa ne, amma ko mu tsakanin da Allah ya yi masu jawo ƴan kasuwa za su ƙara kuɗi, ko saboda ƙara ma'aikata kuɗi duk an wuce wannan.
To ba za ku yi ƙarin kuɗin ba ke nan?
Ma'aikata kuɗi saboda ƙara albashi, an wuce wannan tsari yanzu.
To yanzu ba za ku yi haƙuri kenan, ba za ku ƙara kuɗin ba?
A ba mu ƙarawa, an canjin zamani ne kawai ke tafiya.
To ba ku yi
dala ne yanzu, canjin dala ke aiki yanzu. Kuma babu yadda za a yi ƙara ɗan kasuwa, kai ma'aikaci kuɗi kai ɗan kasuwa ƙarami, tunda kana yi mutum da ke ma babu.
To mun gode Bello Sokoto da ra'ayin ka, yanzu kuma za mu je Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Sunana Abubuwa Wanzam kasuwar da Maturu.
To muna jin ka Malam Buba Wanzam.
Yawwa, Hajiya da fatan za ku ma'adalci, dan yanzu ba redio a kusa, ko za ku bayan maudu'in da kuke kai?
To muna so mu ji ne wani irin ƙalubale ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum. Musamman akwai waɗanda aka ce a wasu jihohin ba a biya su albashi ba tsawon watanni, wasu kuma ma albashin dai sai sadda ya zo. Me za ka ce game da irin wannan, me ra'ayinka?
To alhamdulillahi, ni dai ra'ayina a nan ina kira ga ainihin ita gwamnatin tarayyar Najeriya, musamman ma federal da state, su fa ma'aikata da wannan aikin gwamnatin da shi suka dogara, shi ne cinsu, shi ne shansu, shi ne lafiyarsu. To saboda haka ya kamata gwamnati gaskiya ta duba wannan lamarin ma'aikata ɗin, ta gani ta ɗauki haƙƙinsu ta ba su, saboda kin ga akwai iyalai a ƙarƙashinsu, ba da iyalai, wasu suna da iyaye, wasu suna da abokan arziki da za su taimaka musu. To kin ga in ba a ba su wannan kuɗin ba, gaskiya za su shiga cikin matsala, musamman ma wasu jihohin ma suna cikin matsala yanzu.
To mun gode Buba Wanzam da ra'ayinka, yanzu kuma za mu je Zamfara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zamfara?
Muna magana da Aminu Isa a nan shiyar gada jihar.
To muna jan Kamala Aliyu Isa kace?
Aminu Isa.
To muna jan ka.
To alhamdulillah muna ina ma dukkanin babban ina ganin dukkanin ma'aikata murnar zuwan wannan rana.
Haka.
Ina kira da dukkanin ma'aikata da a bisa ga wannan kokari da gwamnatin tarayya ta yi musu na ƙarin albashinsu. Kuma ya kamata su yi kokari su yi aiki su tsakanin su da Allah. Saboda ba fa damar cin halatta na ƙarin ƙasa.
To Malam Isa ban tare numfashinka ba kamar wannan irin kalubale ne kake gani ma'aikatan ke fuskanta.
To kalubale dai ya kasu kashi kashi saboda suke tsere da ake su na tsadar rayuwa da sauransu. Yanzu wa'annan kudin da aka basu idan aka kara musu sai insha Allah zai ce makamu kula da iyar kuma ba dai kamar shi kokari da hatta aza aka dora musu ne cikin nan da kira da boye. Wannan fatar Allah ya tsaya.
To amma mu ma mun gode Malam Isa daga Zamfara da wannan ra'ayin naka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:51. Mun sami kira daga jihar Filato.
Assalamu alaikum Hajiya, barka da Nasariya.
Wa alaikum assalam, dawa muke magana?
Kai tsaye kuna magana da Awal Hudu daga cikin garin Bukur, jihar Filato, Najeriya.
To Awal Hudu muna jinka.
To ba shakka wannan rana na ma'aikata abun farin ciki ne, kuma a wani gefe kuma sai mu duba abun takaici ne da kuma tausayawa ma'aikata. Idan muka duba wasu jihohi da dama ba su iya biyan ma'aikata, musamman kamar jihar da aka yi magana na Kogi, akwai kananan hukumomi da suna bin albashin wajen wata 30. To idan kuma kika duba nan jihar Filato kuma ma'aikata kullun suna murna da jin daɗi saboda suna samun alaƙa kankari. To kuma sannan rayuwar ma'aikatan nan albashin da ake biyan su bai isan su, duk da an yi wannan ƙari muna fatan ƙarin ya wadata. Kuma ci ga ɗore jihohin su iya biya, ba a baya ba an yi alƙawarin 18 in ba su iya biya sai 11, ballantana kuma yanzu an yi maganan 30. To da fatan 30 ɗin zai iso wajen su, kuma ma'aikatan a riƙa lura da su akai akai.
To mun gode Malam Awal Hudu, yanzu kuma za mu je Bauchi.
Halo.
Halo, da wa muke magana daga Bauchi?
Da Kabiru ne, Kaji Tere ne, saka da aisha mun je zafi san kare taimakon jura da karama kuma kirfi.
To Kabiru mai Kaji muna jinka.
Gaskiya wannan rana muna farin ciki da ranar ma'aikata na Najeriya gaba da kuma duniya ma gaba daya. Da fatan gwamnatocinmu na jihohi su adalci wa kansu haƙƙin ma'aikata ba su musamman wannan albashi da aka ce.
To Malam Kabiru kana cikin bayani, layinka ya goce kuma, amma muna da ɗan sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau abinda muke so mu ji daga gare ku shine menene ra'ayonku akan irin kalubalen da ma'aikata ke fuskanta a harkokinsu na yau da kullum, musamman waɗanda a wasu jihohin ba a biyan su albashi ko kuma aka kwashe wasu tsawon watanni ba a biya su ba. Kuma dai ga can injiniyan mu Daniel Brown ya daga mana hannu, don haka zamu dasa aya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Soma labarin wasannin na yau ne da kungiyar da ke kula da Legan Club din kasar Ghana Gaka a takaici. Ita wannan kungiya dai ta koka ainin cewar hukumar kwallon kafar kasar Ghana, wacce yanzu ta zama kwamitin da zai daidaita lamarin kwallon kafa a nan kasar Ghana, ta batta a cikin duhu tun sa'ad da hukumar da ke kula da sha'anin kwallon kafa ta duniya FIFA a takaice ta damƙa mata wannan iko na daidaita sha'anin kwallon kafar ta kasar Ghana. Game da abin da ungiyar ta galka mai mambobi mutum hudu tace wannan committee a bisa shugabancin Dr. Kofi Amuwa wadda aka damkawa karfin kula da sha'anin kwallon kafa na kasar Ghana ta yi release ta wannan hukuma na kwallon kafa ta kasar Ghana ta barta ba ta san me ake ciki ba dangane da fuskan samun labari da kuma abin da committee ke so ta yi har yau dai a sha'anin kwallon kafa ta kasar Ghana a league na musamman da committee da ke kula da sha'anin kwallon kafa ta kasar Ghana ta shirya Samuel Apia kwallo da ya jefa mai muhimmanci wa Midiyama ya bata dama ta yi galaba akan Edwana Stars a karawar da suka yi a ranar Lahadi Samuel Apia ya yi amfani da tsayin a lokacin da aka komo zagaye na biyu na karawar su da mutum goma ya yi jefa kwallo mai muhimmanci a ragan Edwana Stars wadda ya ba Midiyama Stars galaba da ci daya da nema akan Edwana Stars har yau dai muna a nan Afirka Samuel Kufuor tsohon dan wasan baya na Black Stars shine Tsohon ƙwararren ɗan wasan nan na Najeriya Jay Okocha ya nuna cewar shi ne ɗan wasan baya mafi tauri da ya taba fuskanta. JJ Okocha ya ambata tsohon ɗan wasan baya na Ghana Sami Kufuor a matsayin ɗan wasa mafi tauri da shi ya taba fuskanta. Magoya bayan Fenerbahce dai sun ringa yin shiwa da jinjinawa Andre Dede Ayew takarawar na Super League da sun kai da Trabzonspor. Duda labarin da ke kewaye da Andre Ayew game da makomansa da Fenerbahce a kasar Turkey. Magoya bayan club din na Turkey a ranar Asabar a Super League din kasar sun ringa jinjina masa suna nuna sha'awarsa da godiyarsa suna wake shi da taimako da yayi a baran-baran da sun kai a wasan league. Ayew dai ya shiga wannan club na Connors ne a kakan mai tsawo bayan zaman sa da club din English wato Swansea City ya kawo ƙarshe. Ƙarshen labarin wasannin Ridwanul Lamuk Tara Bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga labarai a ma wannan kara a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a shirye Amurka take ta kai dauki ta fuskar soji don shawo kan tashin hankalin da ke aukuwa a Venezuela. Daukar matakin soji abu ne mai yiwuwa abinda babban jami'i na diplomasiya Amurka ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Fox Business Network kenan. Ya ƙara da cewa idan wannan shine abinda ake bukata to shine Amurka za ta yi. Attorney General ɗin Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki a yau ɗin nan Laraba. Bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan wata kan binciken katsalandan din Russia a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Wata kotu a birnin London ta yanke wa Julian Assange hukuncin makonni 50 a kurkuku.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.